ta sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'ar musulunci mai zamanta a unguwar kofar kudu inda wato a yau aka zo don cigaba da shari'an nan wadda gwamnatin Kano take karar Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara bisa zargin batunci sai dai a yau kotun bata zauna ba kuma tuni muka samu labarin cewa an daga ita wannan shari'a zuwa biyu ga watan gobe sai dai akwai rade-rade da ake yi a harabar kotun inda wasu mutanen suke rade-raden cewa wai amma bayar da bailin shi Malam Abdul Jabbar to hakan ta sa muka tuntubi mai magana da yawun babbar kotun shari'ar musulunci ta nan Kano Malam Muzambil Ado Fage don jin halin da ake ciki
to dalili ne gaskiya yasa saboda kotu ta yau ya kamata a zauna kuma ba a samu an zauna ba amma an kai case din zuwa biyu ga watan gobe to gaskiya dai ba a bada bailin malam saboda ai wannan case din nashi bayan da za a bada baili kuma ya buya ko a ce a bada baili ba ranar shari'a ba ko a zo ranar da ba ranar shari'a ba a ce an bada baili malam ba a bada bailin shi ba iya nan kuma shari'a za a ci gaba da yin ta ranar biyu ga watan gobe dalili ne ai na shi alƙaliya da damar da zai ji baya san wala Allah ko yake kes ko baya jin dadi ko makamancin wannan na rashin lafiya ko makamancin haka yace a daga kes ta rashin lafiya bace direct amma wasu dalilai ne yasa waɗanda ba lalle bane mu bayyana su anan shi yasa aka ce an daga zuwa ranar 2 ga wata to izuwa yanzu dai gaskiya babu wannan magana kuma ana yin kes kuma insha Allah za a ci gaba da ranar 2 ga wata shari'a ba ta kai ba wani targadi da za a mata insha Allah kuma bi idan lafiya ana za a ci gaba da zama 2 ga wata kamar yadda muka ambata insha Allah
to bayan nan mun tuntubi shi kansa mai magana da yawun hukumar wato lura da gidajen ajiya da gyaran hali DSC Musubahu Long Gopar Nasarawa muka tuntube shi ta wayar tarho don jin halin da ake ciki
sunana DSC Musubahu Long Gopar Nasarawa kakakin gidan ajiya da gyaran hali da shan jihar Kano wannan magana ƙarya ce a gaskiya bace ba Malam Jabbar yana gidan ajiya da gyaran hali kuma da nake magana da kai ina yanzu Malam Jabbar yana cikin koshin lafiya wannan shine halin da ake ciki a yau to ai wannan magana ba gaskiya bace ba kamar yadda muka bayani Malam Jabbar yana cikin gidan ajiya da gyaran hali kuma Malam Jabbar a yanzu da nake maka magana shi ma kansa wato yana cikin koshin lafiya ba wani magana ta ƙarya da ake yadawa ko kuma kanzan ku yake cewa Malam Jabbar an dauke shi ko an bada shi baili ko an kai shi wani guri ba gidan ajiya da gyaran hali Malam Jabbar yana gidan ajiya da gyaran hali to ka san ita kotu wato duk mutumin da aka kai gidan ajiya da gyaran hali a takarda ce ta kalkawa shi kuma takarda ce take fita da shi wanda ta wannan tambaya a yau din nan shine ranar zaman kotun Malam Jabbar amma mun samu bayanai wato na cewar kotu ba ta samu damar zama ba shi yasa kaga jama'a mu ba su kawo Malam Jabbar kotu
Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.